Hukumomin da ke barar da tallafi na kasashen duniya sun jima suna kashe makudan kuɗi wajen inganta rayukan 'yan Najeriya. Sai dai har yanzu a wajen kula da kiwon lafiya, kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu yadda ake muradi, domin har yanzu ana samun barkewar cututtuka kamar kwalara da makamantanta a wasu jihohi, abin da ya tilasta wasu daga cikin hukumomin da ke bayar da tallafi su sauya tunani.
Sunana Aminu Liman Sarki Tsabta Ellela, Director Ministry of Environment. Ita hukumar lafiya ta duniya tana ga duk abin da suke yi, idan ba a kula da lafiyar muhalli ba to za a yi samu matsala. Dan ki ga cewa ya za a yi a zo su ba da su ma su zaka ma'aikata kula da muhalli, su ba da wani tallafi, su ba da su kawo wasu abubuwa wanda zai hana a samu ya duwar cututtuka irin amai da gudawa da sauransu. Sai suka zo aka ɗauki kowane yanki guda shida muke Najeriya, aka ɗauki jiha ɗaya a nan arewa maso yamma, aka ɗauki Sokoto, kuma a cikin Sokoto aka ɗauki Lokan Gamma ɗaya, a zo a gani ya yanayin muhallin su yake, ya yanayin masansu suke. Ina cikin ni takarar kwamiti wanda muka zagaya a makarantun ne da asibitoci da kasuwanni da motofa da gidan yari da ina, to domin suna so su ga ina ne adda gaf inda za su zo.
A binciken da hukumar lafiya ta duniya ta jagoranci gudanarwa a wasu jihohin Najeriya, an gano matsalolin da ke gurɓata muhalli har akai ga samun ɓarkewar cututtuka da suka haɗa da yin bahaya a fili, rashin tsarin makewayi mai tsafta da yadda ake amfani da kashi a matsayin taki a gonaki, da rashin isassun ruwa na kula da tsaftar jiki da muhalli.
Dr. Yahaya Saidu Madaki, lead consultant for Sokoto State Sanitation Safety Planning. Yashe sa WHO ya sa aka yi wannan program ne saboda a hilmantar da state government da mutane cewa dole akwai ruwa, kuma state government yanzu yana ba da alkawari cewa insha Allah, tunda an riga an san cewa in ba ruwa za a samu matsala, kuma instead za a ce a zo a kawo kudi hana treating mutane, ba gara a yi preventing abun ba, a magance shi kafin a kuwan shi.
Har wayo wasu 'yan ƙasa na ganin cewa kuma ɗaukar matakan magance waɗannan matsalolin, akwai buƙatar gwamnatoci su kula da tsarin gine-gine a cikin garuruwa ta yadda za a kauce wa cunkoson jama'a wuri ɗaya. Uban ƙasar Gagi Sani Umar Jabi na cikin masu irin wannan ra'ayin.
Yawan ƙaruwar jama'a na ƙaruwa suna hin ƙarhin ɗan hilin da anka bari maraya, mashakar iska, ko wani hili. In ka zo gidan da na mutum ɗaya wanda ya rayu da shi shekara 30 ta wuce, yanzu ɗa ne wajen shidda anka raba sun kai aure cikin gidan, za ka iske wani da bakin baranda a toilet ko kwanta sai ƙahunka na taɓa da ɗaki zuwa toilet.
A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, hukumomin jihar sun haɗu da jami'an hukumar lafiya ta duniya domin tantance rahoton binciken da aka gudanar da zumuriyar aiki da shi ko za a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan haujin.
Sunana Mu'adh Abubakar, Madawakin Sokoto, Permanent Secretary Minister of Environment Sokoto.
Mota sai aka kokarin abin take duk abin ta fara, za a gwada mata ga abin da a matsaloli ga kuma abin da aka mata yi. Za mu zauna da mu da sauran ma'aikatan ne wai abin da ya kamata domin mu magance kuma rufe waɗannan gidan da ke akwai.
Yanzu haka hukumar lafiya ta duniya na gudanar da wannan aikin a jihohi shida na Najeriya. Idan aka samu biyan bukata, akwai yiwuwar ya game dukkan jihohin kasar domin kare lafiyar al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.